الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga hore gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara kantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani ya fara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani alkhairi da albarka da ke wannan wata na Ramadana Allah ta'ala ya bamu dukkan wata jarrabawa marar daɗi a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma na Al-Hayyu Al-Qayyum da Allah ta'ala ya karbi azuminmu Allah ya karbi ciyarwanmu Allah ya karbi sallan daranmu Allah ya karbi ibadunmu na farilla muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan ayyuka da muke a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya karbe su Allah ya sa mu a cikin bayin da bayan watan Ramadana ya kare makomarsu aljanna na biyu akwai dan uwa da nayi magana kwana biyu da yuce ya ne turo neman taimako akan iyalinsa babu lafiya a mata addu'a an kawo ta zuwa Aminu Kano Teaching Hospital jinya daga garinsa Maiduguri a yau da safi Allah ya dauki rayuwarta Hajiya Maryam sai dazu yake kowa cewa a gaya mana Allah ya dauki rayuwarta muna ta'aziyya zuwa gare shi da iyayenta cewa na Allah ne abun da ya dauka nasa ne abun da ya bayar kuma kowa a cikin mu lokaci yake jira kuma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai da dama ingantattu na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa mumini yana rasuwa ne da jibin goshi Allah ya sa jinya da ta yi mai tsanani ya zama dalilin kafaran zunubanta gaba daya in akwai wani dan uwa da aka masa rasuwa ba mu da labari muna ta'aziyya zuwa gare shi Allah ya ji kan mamacinka ko mamaciyarka Allah ta'ala ya sa aljanna ce makoma gaba na gaba gabannin fara karatu na shigo na samu daya daga cikin shuwagabanninmu a arewa da a Najeriya kamar yadda ya saba zuwa karatu tun shekara ta gabata a yau ma Allah ya ba shi ikon zuwa tare da kuma tawaga wacce take mai karfi His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam yana kokarin zuwa daga lokaci zuwa lokaci muna maraba da zuwa His Excellency Allah ta'ala ya jagoranci ya jikan magabata hidima da ya ta yi wa addini a jihar Kano musamman na shiga ƙauyuka da bawa waɗanda ba su gane addini ba musulunci abin sha'awa ne Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai sannan shekara ɗaya da ta gabata tare da Sha'aban Honorable Sha'aban Sharada da wasu 'yan uwa an kai ni wani center da His Excellency yake ginawa a nan Abuja ta addini akwai babban masallacin Juma'a akwai Islamic Center akwai shaguna shopping mall da dama yanayinsu a matsayin wakafi ne fi sabilillahi na ji har wurin na gani kuma mai iya yiwa an kammala ya zama daga cikin mafi girman Islamic centers a Nigeria musamman a cikin Abuja bil hakika wannan alkhairi ne mai girma na san bai san zan fada ba da ya roken kada in fada to Allah ta'ala yayi budi ya kuma bada ikon yadda za a kammala kuma sakamako da Allah yake ba wanda yake aiki na alkhairi muna fatan Allah ya ba wa his excellency da duk wani wanda yake aiki na alkhairi insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba yau zamu tashi a darasi na biyar a watan Ramadan hijira shekara ta 1446 muna cikin sura ta uku a Qur'ani suratu Ali Imran mun tsaya akan aya ta 152 ko zamu tashi akan ta nawa 153 sai dai kuma ga Malam Ibrahim da tambayoyi in akwai ta okay kafofin sun garu ko to an samu ƙari na media stations da suke sanya wannan tafsiri namu na radio da television jiya mun tsaya akan guda 73 to yau lissafin ya kai har guda 79 bi ma'ana duk darasin da muka yi a nan wurin akwai media a Africa ɗaiɗai guda 79 da ke sanyawa a kowace rana to muna roƙon Allah ta'ala ya karbi aikinmu ya yafe mana kurakuranmu wanda suke ɗaukar nauyi Allah ya biya su da gidan aljanna jiya mun tsaya a 73 74 wani tsohon minista da baya so a faɗi sunansa ya ɗauki nauyin Yobe State Television daga karfe 5:30 na yamma zuwa 6:30 na yamma Allah ya biya shi da gidan aljanna sai Alhaji Abdullahi Sadau shugaban gidan Hausa 7 TV na Kamaru ya dauki nauyin na 75 shine Hausa 7 TV Cameroon daga karfe 11 na yamma na dare har zuwa 12 na dare sai Alhaji Rabi'u Mai Bajaj ya dauki nauyin na 76 shine Landmark FM Kwantagora Niger State daga karfe 5 zuwa 6 na yamma sai Malam Yasir Arafat ya dauki nauyin na 77 shine Legend FM 98.7 Daura Katsina State ya dauki nauyi daga karfe 8:30 na dare zuwa 9:30 na dare wannan duka Allah ya biya su da gidan aljanna sai Alhaji Ahmad Muhammad Kayya board member na Northwest Development Commission ya dauki nauyi na 10:10 na dare da kuma karfe 8:00-9:00 na safe a Jalbu FM Radio Yola Allah ya biya da gidan aljanna Alhaji Ahmad sai Alhaji Abdurrahman Abubakar Giro Argungu dan gidan malam ko Allah sarki to Allah ya kara wa rayuwa albarka ya dauki nauyin na 79 shine nagari FM 88.7 KB daga 11:30 zuwa 12 na dare wannan a darasi ne mai girma a ce dan gidan malam ne ya dauki nauyi darasi ne saboda iya cikin matsalan almajirai da yawa masu wa'azi sun dauka wai su taimakon addini nasu ya kare da wa'azi da karantarwa ne ba sa yi da kudi so wannan ba daidai bane in Allah ya maka ni'ima da rufin asiri kana mai karantar da addini kuma kana da rufin asiri to ka taimaki addini da iliminka da kuma dukiyarka saboda baka san wanne Allah zai karba ba amma ba daidai bane ka matsa aljihu kuma ka bauka ce jama'a ko a ciyar don Allah ko a shiga wuta kuma wannan ayat ta shafe ka babu wata aya ɗaya da aka toge mai wa'azi aka ce ba a dukansa da ita duk ayat da muka fassara in ta dake ku haka take dukan aran ma ni ma haka take mun duka babu wata aya da aka toge kuma kamar yadda babu wasu ayoyi a Qur'ani cewa kawai na masu wa'azi ne duk ayat da ta shafe su ta shafi kowa shi yasa ya zama ka'ida ne karatu na addini wajibi ne akan kowa ba a girma akan sa yadda wani ke karanta addini ya zama malami to wajibi ne fa kai ma sai ka san Allah ba wai wasu jama'a ne Allah ya ware su kadai su san Allah ba sanin Allah wajibi ne akan kowane musulmi ko da mutum ba mai malami zai zama ba dole sai ya san Allah mafhum tayyib in akwai tambayoyi da suka sawwaka Malam Ibrahim sai a karanta kamar yadda aka saba gabanin mu shiga tafsiri
assalamu alaikum
sai mu takaita bayanin ko saboda lokaci
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam ina da tambaya dan Allah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya bamu iko amsa ma dan Allah
yace menene hukuncin mai siyar da sigari kuma ya rike ta a matsayin sana'a
fadilatu shaykh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayh a tafsirinsa a cikin suratul ma'ida ƙarƙashin ayoyi guda biyu ya ce sai da sigari haramun ne shan sigari haramun ne haramtar da shan sigari da duk wani abin da ke cutarwa yayi bayani ƙarƙashin suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 4 da Allah ta'ala yace wayas'alunaka madha uhilla lahum kul uhilla lakum at-tayyibat Allah yace suna tambayanka akan menene aka halattar musu sai Qur'ani ya bada amsa da cewa dukkan wani abin da yake beneficial abu da yake na halal abin da ya zama baya cutarwa shine abin da addini ya halattar so don haka a bangaren abinci koda wani abinci ne asalin sa halal ne sai zama kai in ka ci zai saka fadi ka so mato ya zama haramun gare ka saboda me saboda addini ya zo ne saboda muhafaza na ababe guda biyar ya kare wa kowane dan adam abu guda biyar na farko rayuwar mu na biyu hankalin mu na uku mutuncin mu na hudu addinin mu na biyar dukiyar mu waɗannan ababe guda biyar sune hikimar addinin musulunci preservation na life preservation na ainihin honor preservation na religion preservation na intellect hankalin mutum da preservation na wealth waɗannan guda biyar sune asalin hikimar zuwan addinin musulunci gare mu don a kare maka a kare mini a kare wa kowa da kowa don haka duk abin da zai taba waɗannan guda biyar ta hanyar da bai dace ba yana zama haramun a musulunci magana akan cewa kuma sayarwar ma haramun ne ya ƙara bayani ƙarƙashin tsakiyar aya ta biyu a suratul ma'ida da Allah yace wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan Allah yace ku yi taimakekeniya akan dukkan abu da yake na nagarta da kuma abu na takawa sai yace kar ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah da duk abin da zai wanzar da gaba ko kiyayya sai yace ai sai da sigari taimakekeniya ne wajen sabon Allah kuma taimakekeniya ne wajen cutar da shi wanda yake bada kuɗi ya saya din in hakan an sayar masa an cutar da shi kula ga wannan magana mafi inganci na malamai sai da sigari haramun ne shan sigari haramun ne in mutum yana yi wajibi ya kokari ya daina idan ka duba medically ma shan sigari ai yana da illa likitoci suka ce daga cikin manyan illolin sa guda hudu na farko suka ce yana causing lung cancer wato cancer na mai huhugo huhu guda biyu ne a zuciyar dan adam akwai dama akwai hagu huhu na hagu yana da tsawo bayi da fadi saboda gefen sa akwai zuciya huhu na dama yana da me yana da fadi bayi da tsawo saboda kasan sa akwai liver to waɗannan guda biyu suna daga cikin 5 most important organs a jikin dan adam wanda duk inda ɗaya ya tabu yana iya zama sadadin rasuwar mutum wato life threatening organs ne the brain the lungs da ita heart da kenan da liver da kenan da ke kidney da kenan waɗannan guda biyar sun fi kowane bangaren jikin mutum muhimmanci to hatsarin shan sigari na farko yana iya sa kansa ta huhu na biyu illarsa yana sa heart disease wannan zuciyar yana iya sa disease za ta lalace na uku daga ciki yana sa matsala na respiratory system wato system ɗinka na shekan oxygen da fitar da carbon dioxide iya lalata shi na hudu yana sa akwai nicotine a ciki wanda yana sa ka zama addicted to it addiction yana da hatsari ya zama in baka yi baka da kwanciyar hankali waɗannan su ne manyan dalilai da ya sa duk wani mutum mai hankali ba zai sayi taba da kuɗinsa ba kuma in ka duba bincike na WHO a 2012 ya tabbatar da cewa kuɗin da ake kashewa akan economic cost na ainihin taba kadai a duniya ya isa ya magance yunwar duniya gaba daya yunwa da ake ciki yanzu a ce Gaza kasar Somalia kasar Yemen kasar Ukraine da ake yaki duka Afirka wannan kuɗin taba annually ya isa ya magance yunwar duniya gaba daya saboda a 2012 WHO suka ce kuɗin da aka kashe na economic cost na taba kadai wajen shan taba ko kuma sayan maganin cutar taba ya kai 1.4 trillion USD wato dala Amurka trillion ɗaya da biliyan 400 wannan kuɗin wannan fa a 2012 kenan aka ce a 2030 zai kai wajen kusan 2.5 trillion USD kusan entire GDP na Afirka wannan kawai akan economic cost na taba ne kadai So ai masu hankali ne mu ko babu addini abinda ba zai amfane ka da komai ba me yasa zaka yi shi ba ka da shi shi yasa shi musulunci yazo ne dan ya kare mu shi yasa ibnu usaymin bisa ga ka'idojin da ya koya wurin as-sa'di rahimahullahi ta'ala addinu jaa li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wa dharar fa kullu amrin nafi'in qad shuri'a wa ma yadhurruna qad muni'a wa ma tasawi dhararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dhar'il mafsada addini yazo ne dan ya datar da mu duk abin da zai amfane mu addini ya halatar abin da zai cutar da mu addini ya haramtar duk inda aka samu amfani da cutarwa sun zama daidai wa daida to anan yakan haramta me dalili saboda a musulunci toshe kofan barna yafi muhimmanci akan jawo fa'ida kada ranka daga hatsari yafi muhimmanci akan a baka kyautan kudi saboda idan ba ka da ranka kudin ba zai ma amfani ba to yasa kullun kare mutun daga cutarwa shine priority na addini gabanin ma amfanar da shi protection da preservation shine na farko don haka wajibi ne a nisanci ta ba wallahu ta'ala ala
sai mai tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace Allah ya ji kan iyayen malam wani aboki na ne a wurin aiki wanda Kirista ne ba shi da lafiya za a yi masa karin jini to kuma halinsa yana da kyau a gare mu an yi gwajin jini a cikin mu uku jini na ne kawai ya dace a saka masa malam ya halatta na ba shi jini kyauta kuma iyalansa suka ce idan ma ba zan iya ba shi kyauta ba su za su iya saya sai na ce musu sai na yi tambaya kafin na ba su amsa a don haka malam suna jira na ni kuma ina jiran ka
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu insha Allah jira na da kake ya kare
insha Allah
tambayar ta ka in na fahimta reshe biyu ne reshen farko mai matsayin kuna zaune lafiya da shi Krista ne ba musulmi ba amma kuna zaune lafiya sannan iya neman taimako na jini in ma ba za ka bayar ba reshe na biyu za a saya a sa masa a bangare na farko ba da kyautan jini ga wanda yake ba musulmi ba halal ne Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas rahmatullahi alai a cikin jerin fatawoyinsa na Nurun Aladdar a volume na farko shafi na 376 yace ya halatta a bada kyautan jini ga wanda ba musulmi ba in ana zaune lafiya da shi har ma yace in an yi kyauta fi sabilillahi akwai lada a ciki yace za a samu lada a wurin Allah ya kafa hujja da ayar da Allah ta'ala yake cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna allaha yuhibbul muqsitina cikin suratul mumtahana ko aya ta 8 Allah ta'ala yace Allah bai hana ku ba bisa ga alakar ku da wadanda ba sa yakan ku a cikin addinin ku wato wadanda suke ba musulmi ba ko kristoti ko yahudawa ko wanda ma ba su da addini matukar ba su yake ku a addinin ku ba na biyu wa lam yukhrijukum min diyarikum ba su yi aiki da ƙarfi don su cire ku a gidajenku ko garuruwanku ba bi ma'ana kuna zaune lafiya da su Allah ya ce bai hana ku an tabarruhum ku kyautata musu ba wa tuqsitu ilaihim kuma ya ce in kun samu shugabanci ko kun samu dama ku musu adalci kuma Allah ya ce yana son mutane masu adalci don haka ala ayi halin ga duk waɗanda suke ba musulmai ba ko kristoti ko yahudu ko kowane addini matukar ana zaune lafiya in suka nemi taimakon jini kuka ba su bin bas rahimahullahi ke cewa Allah zai iya ba ku lada a kashi sannan in suka nemi taimakon abinci na halal ka dauki shinkafa ka bashi ya ci da iyalansa za ka yi samun lada gidanka da bohol bai da shi ka taimaka masa da ruwa ko ka sa famfo ya shiga gidansa ya taimaki shi duka Allah zai baka lada shi musulunci ya karantar da mu kyautata mu'amala ga wanda bai fahimci addini ba don ya fahimci addinin sai sa sahabbai da dama an musulunta ne saboda kyakkyawan ɗabi'arsu ba wai wa'azinsu ba a'a in ka zauna da su zaka ga kyakkyawan nagarta wannan yake sa a yi sha'awan addini don haka ka taimaka ka ba shi kyauta ya halatta na biyu kuma ka ce zaka sayar masa magana mafi inganci sai da jini haramun ne ko ka je blood bank a banki a ainihin asibiti ka sai da jini ka tafi haramun ne akwai fatawoyi daga ma daga ciki akwai fatawa fatawa na lajnatud da'ima lil buhuth al ilmiya wal ifta wato permanent committee na fatawa dake Saudi Arabia wanda suke karban fatawoyi su amsa sun yi magana akan matsala na saida jini a volume 13 na fatawar shafi na 31 da 32 akan cewa ijma'in malamai wato consensus na malamai saida jinin dan adam haramun ne mutum ya dauki jinin sa sai duk talauci bai halatta ka saida jini ba sun kafa hujjoji da nassosi da dama daga ciki akwai hadisi na Abu Juhaifa dake Bukhari da manzon Allah ya naha an samani dam manzon Allah yayi hani akan kudin jini hadisin yana Bukhari hadisi na 5945 da kuma ayar Qur'ani da Allah ta'ala yake cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharramun ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw daman masfuhan dinnan suratul an'am ko aya ta 145 aw daman masfuhan anan Allah ya haramta su suka ce wannan haramun ne haka masu fiqhiyya sun ce haramun ne imamu shaukani yace ijma'in malamai ya bayyana haramci ne karkashin hadisin dake Bukhari na 5945 ibnu hajar askalani rahmatullahi alaihi yazo wajen shi ma yace sai da jini haramun ne ibnu munzir ma yace haramun ne don haka ka bada kyautan jini halal ne ga musulmi da wanda ba musulmi ba ka sayar haramun ne baya halatta wallahu ta'ala a'lam
wannan dina karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yace Allah yayi wa malamina albarka ban iya rubutu da Hausa sosai ba
to kuma gashi kai
yace cewa please what is the stand of Islam on adoption I and my peers are
fiancé go
fiancé are both AF
fiancé da I dai ko biyo
I
dai ya zama namiji kenan in an sa biyu ya zama mace okay saboda tambayar ta fito
we want to marry and adopt instead of giving birth madam what can you say about us
repeat the question please
please what is the stand of Islam on adoption I and my fiancé are both AS and we want to marry and adopt instead of giving birth madam what can you say about us
If I understand the question clearly, she intends to get married to someone. He is AS genotype, and he is also AS. She is asking about getting married, but without having children, so that they can adopt a child or some children to be their own children. In the explanation of a hadith which has been authenticated in Irwa'ul Ghalil fi takharij ahadith manar as-sabil hadith number 1784 his eminence Ibn Uthaymeen may Allah have mercy on him said for the proposed husband and the proposed wife to agree on a marriage without having children is not encouraging, is not permissible Islamically, particularly if they are young, and particularly if they don't have any children, he doesn't have any from another wife, and she doesn't have any from another husband. In that situation, he said it is not permissible, because one of the major reasons of getting married is to have children. And that is why our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathiru bikum alanbiya yawm alqiyamah from that hadith of Irwa'ul Ghalil that you should get married to a beloved and productive wives because I will be proud of your number of the day of qiyamah meaning the prophet will be proud of our children our numerical advantage as long as we and our children are pious she will be proud of our number of the day of qiyamah It is because of this, Ibn Uthaymeen, may Allah have mercy on him, said, so if you get married with the agreement that there is going to be no children, then one of the major reasons, one of the major benefits of getting married has been defeated. That is having children. Furthermore, when it comes to AS and AS, even in that regard, is not permissible, according to the most popular opinion of our scholars and pious predecessors. May Allah have mercy on them. Because AS and AS, both of them are carriers. So AS and AS, there are four possible options medically. Either AA or AS or AS or SS. So the probability of having SS from both of you is 25%. And this SS is not encouraging in any way. It could be very harmful to his life. And it is because of this we are admonished Islamically. It's better for you to find someone with AA and for him to also find someone with AA and get married. And this is the best option that I will recommend you. And this is very important, because the future of your children is very important to both of you. And may Allah guide us aright. And indeed, Allah is the all-knowing. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai mu dakata anan ko. Za mu tashi aya ta 153 ko?
No.
Okay. Oh, the second part, adoption ko? Adoption is divided into two Islamically. When it comes to adoption, including changing his surname for an orphan or less privileged child, to change his surname and also to completely alter his lineage is forbidden Islamically.
Mm.
We can be able to grasp this from what transpired between our beloved Rasulullah sallam and Zayd ibn Haritha. May Allah be pleased with him. When Allah Ta'ala reveals, Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah. And this is in Surah Al-Ahzab, verse number 5. So because of this, if it means adoption, to change his surname, and at the same time, to make him like your biological child, is forbidden Islamically. But adoption in the case of taking care of a child, sponsoring his education, providing an accommodation for him, paying for his medical bills among others, without changing his father's name and without changing his lineage, that is strongly recommended Islamically. Mm. And if you do that, you are going to be rewarded, inshallah. And Allah knows best. Ayat 153, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafih. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير bima ta'malun. Thumma anzala 'alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad aham هم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
جزاكم الله خيرا إذ تسعدون ألوكتن دفكي حورا واد قدو كوكم ألوكتن دفكي قدو أكان تندور انكسا ولا تلوون على أحد باقى ما جوية كانكو كاللقوة هنا تقدو والرسول يدعوكم في أخراكم shikuma manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci sabbata gare shi yana kiranku daga can bayanku yana ilayya ibadallah ku dawo gare ni ya ku bayan Allah fa asabakum ghamman bi ghammin a lokacin sai ya zama kunci ya karu akan kunci gare ku dan ba kuma gane cewa shi yake kiranku ba likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum Allah ya yafe muku ne don kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku na ganima da nasarar da kuka samu a farko wala ma asabakum kuma kada ku yi asaran abin da ya faru gare ku na wasu sun ji ciwo wasu kuma an kashe ƴaƴansu ko iyayensu ko abokanansu wallahu Allah khabirun mai ilimi ne in an ce ilimi khabirun ilimi na abin da ya bayyana da wanda ya buya bima ta'amaluna bisa ga duk abin da kuke aikatawa wannan aya tana da alaka da ayoyin da ke baya aya ta baya da muka karanta jiya ta 152 da Allah ya ce walaqad sadaqakumullahu wa'adahu cewa an saukar da wannan aya da ta bayanta da ta gaba gare ta da kuma na gaba gare ta kaman guda uku ko abin da ya kama da haka a cikin dalilin yakin Uhudu ne yakin Uhudu yaki ne da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi a matsayin self-defense don ya kare kansa saboda ya bar mahaifarsa Makka ya dawo garin Madina ya zauna mushrikan Makka suka hada karfi da karfe karkashin jagorancin Abu Sufyan su akalla kusan mutun 300,000 zuwa 300,700 suka biyo shi har Madina su halaka shi mai ke faruwa kuma da yake sun tare shi a Badar kuma Allah ya bashi nasara shi kuma sai ya fito da sahabbai a matsayin za su kare kansu self-defense akalla mutum kaman 730 zuwa 770 wannan shine adadin da aka fada mafhum tayyib an yakin Uhud kamar yadda na bayyana a baya a ranar 7 ne ga watan Shawwal bayan Ramadan kenan da kwana nawa da kwana 7 kadai bayan Ramadan a shekara ta 3 bayan hijira shekara ta nawa shekara ta 3 bayan hijira da aka in kai lissafi yau zaka ga a irge na musulunci an yi yakin yau shekara 1443 da suka wuce Gregorian kuma an yi shi ranar 23 ga watan March ne shekara ta 625 da from January to December irge kenan in kai lissafi zaka ga yau yakin an yi shi shekara 1400 daidai amma irgen hijira kuma akwai karin shekara 43 don me don saboda Gregorian calendar ta fi yawan adadin kwanaki a shekara akan hijira calendar so a wannan tsawon an samu bambancin shekara 43 da suka karu a bisa ga irgen hijira da kuma irge na Gregorian calendar kuma yakin a yau muna 5 ga watan Ramadan shekara ta 1446 yau yakin an yi shi an kiyasta kwanakin da cewa kwana 799,683 yau da 80 da nawa da 3 shine adadin kwanakin yakin Uhud da ya wuce a lokacin jiya bayani da muka yi shine a yakin Uhud sahabbai daga farko an musu albishir za su yi nasara in sun bi umurni suka bi umurni ana zuwa suka fara yin nasara har mushrikan suka fara guduwa za su koma gida sai aka samu jarrabawa wasu daga cikin wanda suka zo yakin ba duka ba kadan daga cikin su da suke karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair akan dutse da fiyayen halitta yace ko zauna a wurin ko muna nasara ko ana nasara akan mu kada ku sauka saboda strategy nasa military strategy ne ku zauna a wurin kar ku sauka an fara nasara sai wasu suka yi ainihin saba wannan umurni a cikin su akwai waɗanda suke karkashin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kuma a zahirin sa ya bayyana musulunci amma a boye tantirin munafiki ne munafiki ne mai girma professional munafiki ne shine shugaban munafukan duniya wannan shugabancin tainuwar sa har gobe kiyama ba mai karba tasa ce ko yana rayu ko ya koma ga Allah tainuwar sa ba ta karewa karewa a shugabancin munafircin duniya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai yayi kai wasu labari wajen wasu a karkace sai yaudare su sai suka sauko akan dutse suka zo diban ganima suna yunkurin diban ganima kuma sai yaki ya dawo kansu sai aka fara nasara akan su a wurin aka kashe Mus'ab ibn Umair radiyallahu an aka kashe Ja'far Abdul Muttalib Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu an aka kashe Abdullahi ibn Jubair sahabbai da dama a wurin suka yi shahada ga duk wanda yaje aikin haji ko umra ko ziyara Madina ana zuwa a ziyarce su a wannan wurin anan aka binne gawawwakin su dan bayan garin Madina yanzu ya zama cikin gari saboda fadaduwan garin Madina da ya faru amma a da a bayan gari ne a wurin waɗannan suka yi shahada to a daidai tayim din akwai sahabban da suka samu jarrabawa dan shedan kamar yadda malaman tafsiri irin Imam Al-Qurtubi Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi karkashin aya ta 152 153 154 da 5 a Ali Imran ya ce har shedan ya bayyana dan ya taimaka wa mushrikai akan sahabbai shedan sai zo yana cewa kutila Muhammadu an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai wannan wanda suka saura sai suka firgita suka rude sai za a ce an kashe fiyayyen halitta shi kuma fiyayyen halitta wasu suna guduwa wanda suka saura tare da shi shine akwai sayyidina Abubakar shi bai motsa ko kadan ya gudu ba sayyidina Umar bai yi motsi ya gudu ba Ali ibn Abi Talib bai yi motsi ya gudu ba Talha ibn Ubaidullah bai motsa ya gudu ba irin waɗannan sahabbai masu ƙarfin imani su suna tare da shi wanda har aka ji masa ciwo aka karya haƙorinsa na ruba'iyya fiyayyen halitta a filin yaƙin aka karya ruba'iyya nasa sallallahu alaihi wasallam ruba'iyya wasu suka ce shine molas wasu suka ce incisus haƙora guda hudu ne medically a nan ɗinka akwai molas akwai premolas akwai canine akwai incisus haka suke jere sama da ƙasa wasu suka ce wannan aka karya wasu suka ce nan ne but ala ayi halin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam an karya masa haƙorinsa kamar yadda je muka yi bayani cewa Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu shi yazo yayi me shi ya dauke shi har ake masa kirari da saqaru yawmi uhud wato shahon ranar uhud ko kuma zu ash-shahadatayn wato sahabi mai shahada guda biyu ko a ce masa ash-shahidul hayy wato shahidi kuma rayayye radiyallahu anhu to a daidai lokacin da wasu suke guduwa da aka ce an kashe fiyayyen halitta to shine Allah ta'ala sai yake bayyana mana wannan a cikin wannan aya da cewa iz tusiduna a lokacin da kuke guduwa kalmar tusiduna daga sa'ida ne kalmar sa'ida a larabcin qur'ani tana daukar manyan ma'anoni guda biyu ma'ana na farko shine haurawa sama kamar mutum ya haura kan dutse ko jirgi yana tashi ko kuma shiga lift ana haura to yana daukan sa'ida kamar yadda qur'ani yace ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa kaga al kalimu tayyibu ilaihi yas'aduni yana haurawa gare shi Allah subhanahu wataala kamar yadda yake a suratu fadil ko aya ta 10 kenan so kaga ilaihi yas'adu to wannan shine haurawa da haka wasu malamai suka ce wannan shine iz tusiduna to lokacin da kuke haurawa kan dutse za ku gudu bi ma'ana an yi yaƙi a ƙasan dutse kuna hawa dutse don ku gangara bayansa fassara na biyu suka ce iz tusiduna iya ɗaukar gudu kawai akan tsandauri wurin da bai da tudu da gangare saboda ana kiran ita ƙasa idan ta ture wuri ɗaya a ce mata sa'ida kamar fatayamman musa'idan tayyiba ku yi taimama da ƙasa wacce take mai kyau suratul nisa aya ta 43 sa'idan tayyiba kaga anan kasa sai suka ce to iya nufin kawai gudu akan tsandauri so ala ayi halin duka zai iya dauka ana gudu wasu na gudu kan tsandauri wasu haura kan dutse suna gudu su gangara shine iz tusiduna kuna gudu wala talwuna ala ahadin wala talwuna ba kwa karkata wuyanku ko ku kalli bayanku ko ku kalli wani a bayanku ko waiwaye ba kwa yi shine wala talwuna ala ahadin ba kwa kallan kowa wato idan kana gudu kana waiwaye abinda ake nufi tsoran bai yawa ba in firgita ta yi yawa ai mai gudun baya waiwayawa ba ma lokaci to shi aka ce wala talwuna ko waiwayawa ba kai ba da dama daga cikin sahabbai ba wai tsoran yakin ya dame su ba mafiya yawa abin da ya girgiza su shine cewa da aka yi an kashe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba haka bane ba gaskiya bane war rasulu shi kuma manzon Allah din yana bayan ku saboda shi da shi ake zuwa filin daga war rasulu yad'ukum fi ukhrakum ai daga karshen ku kenan a shekadan malamai suka ce a filin dagan a gaba yake saboda idan aka ce wanda kun juya kuna gudu daga karshen ku wani na kiran ku ashe daman gabanin ka juya shine a gaba
na'am
shi yasa ake cewa leaders are leading from the front wato ka'ida na iya shugabanci shine shugaba bai bada aiki yace kawai aje ayi wani lokaci sai yazo ya dan gabatar da aikin a ga yana yi so idan shugaba yana shiga cikin aiki koda once in a while ne yana sa aikin ya samu karbuwa a wurin mutane shi yasa fiyayyen halitta shi in za a je da shi ake zuwa shine yad'ukum fi ukhrakum yana cewa ilayya ibadallah bima'ana ku dawo gare ni ya ku bayin Allah shine war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fiyayyen halitta yana kiran ku ku dawo fa asabakum ghamman bi ghammin a lokacin sai kunci da damuwa ya lullube ku akan wani kunci da damuwa kunci da damuwa na farko din shine kunci da damuwa na rasa ganima da kuma nasarar da aka zo aka yi akan ku bayan kun fara nasara bi ghammin kunci na biyu da damuwan kuma cewa da aka yi an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa da ya fassara aikin shine fa asabakum ghamman bi ghammin sai zama fushi a bai wato kunci da damuwa akan kunci da damuwa kunci da damuwan farko rasa ƴan uwanku da rasa gadima kunci da damuwa na biyu kuma an ce muku fiyayyen halitta an kashe shi shine fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum Allah ya muku me malamai suka ce sai mu koma aya ta 152 da yace likai la tahzanu sai mu ce walaqad afa ankum likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum sai ka dauko wancan tsakiyan aya ta 152 shine walaqadi afa ankum wallahu dhu fadlin alal mu'minina karshen ayat da muka tsaya jiya kaga walaqadi afa ankum hakika Allah ya muku afuwa to sai ka kace kace likai la tahzanu ala ma fatakum kurakuran da kuka yi a filin yakin nan Allah ya yafe muku ya yafe muku tun fa basu roka ba walaqadi afa ankum idan ka matsa gaba kuma ka shiga aya ta 155 sai ce walaqadi afallahu ankum anan walaqadi afa ankum yace mana a ta 153 a ta 155 sai ce walaqadi afallahu ankum mu ake ba wa labari an yafe wa sahabbai shi yasa karantarwar musulunci original sahabbai ba ma'asumai bane suna iya kuskure amma alkhairan su yayi wa kurakuran fintin kau gabannin ka ga kuskuren su dai zaka ga alherin su 100 kuma tun suna duniya Allah ya duba zuciyar su yace ya yafe musu mu kuma ba ma tuhumar Allah akan duk wanda ya yafewa shi yasa mu duk inda aka kira sahabi sai mu ce Allah ya kara masa yarda aqidar musulunci bata yarda ba a zauna ana zagin sahabbai irin yadda wasu suke ba addini bane wannan imanin su yafi namu tsoran Allah su yafi namu sadaukarwan su da addini yafi namu kuma sahabi fa suna da yawa ba mutun ɗaya ne ko biyu ba ko uku ibnu abu zur'atar razi yace adadin sahabbai babu alƙalamin da ya tantance amma in an kiyasta bisa ga abin da ya tabbata a tarihi sun kai mutun 114 saboda duk wanda ya ga fiyayyen halitta yayi imani da shi ya mutu yana musulmi ya zama sahabi ya kai mutun 114 to dukkanin su Allah yace ya yafe musu da haka walaqad afa ankum Allah ya muku afuwa wai sahabbai ɗan gata ne su tun basu ce Allah ya yafe musu ba yace ya yafe musu tun basu yi addu'a aka ce an yafe jama'a akwai gatan da ya kai kai laifi ko kuskure ko wasun ku su yi tun ba ku nemi afuwa ba Allah yace ya yafe muku Allah yace ya yafe musu kuma hadisi ya bayyana jarrabawan da ta same su dalilin wanne yana zama kafaran zulubai ko mu a yau jarrabawa ta rashin lafiya ko zazzabi ko ta cuta na zaman kafaran zulubai kamar yadda hadisi yace ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin illa kaffara Allahu lahu min khataya hadisin iya musnad na imamu Ahmad hadisi na 7967 manzo Allah yake cewa duk abin da ya samu mumini na damuwa ko kunci ko wani rashin lafiya hatta kaya da zaka taka ko allura ko kusa yana zama kafaran zunubai ne wanda shine dadin addinin musulunci sai ka kwanta ka yi zazzabi in ka farka sai ka tashi babu zunubanka gaba dai Allah ya yafe maka don haka wala kadi afa ankum Allah ya muku afuwa likai la tahzanu ala ma fatakum don kada ku yi bakin ciki kan abun da ya kubuce muku na ganima da nasara da kuka fara samu wannan yasa Abdullah ibn Umar yana kwanci a gindin dakin Ka'aba wata rana sai wasu masu irin aqida wanda ake kira aqidan khawarij sune waɗanda suke da awa zuwa ga addini amma duk da haka magana mafi inganci ba a kafurta su Ali ibn Abi Talib an tambaye shi yace ikhwanuna baghaw alaina cewa ƴan uwanmu ne suka mana tawaye suna da gaggawan kafurta mutane a cikin su har sahabbai suna kafurtawa sai suka samu Abdullahi ibn Umar kwance gindin Ka'aba sai suke zargin sa da cewa kai kaga sayyidina Usman sayyidina Usman din nan fa yana da matsaloli wai fa wai su ne fa suke fada akan sayyidina Usman wanda ya auri ƴaƴan fiyayen halitta biyu wanda annasi ba ɗaya ba ba biyu ba ya tabbata annabi ya kalle shi ya ce shi dan aljanna ne iya cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna manzo Allah ya ce wanda ya sai rijiyar Roma a bayan garin Madina suna nan hanyar Faisaliya duk wanda ya sai taimako masa aljanna sayyidina Usman ya saya aljanna nawa wanda ya sponsorin jayshul usra aka dabi annabi ya ce mako masa aljanna ya ƙara saya aljanna nawa amma da suka zo suka ce shi kafuri ne kuma da hannunsu yana dattijo kusan dan shekara 90 suka kwantar da shi suka yanka shi yankan rago saboda tsabar tawili wa addini shi yasa matasa a daina yadda ana yin zafin kai a addini da yafi karatunmu in kana karatun addini ka rika bi a hankali ka rika koyi da dattawa ka rika koyi da na gaba da kai duk abin da za ka yi wanda suka fi ka ilimi da shekaru da experience suka ce kuskure ne ka saurara musu saboda akwai abin da shekaru ke sa a gani duk yadda kai ko jirgin sama ka hau ba za ka ga abin ba so son addini idan yafi yawan karatu da kuma aka samu karancin shekaru to ana samun matsala ya zama akwai son addini amma akwai karancin karatu da kuma karancin shekaru shi yasa Ibn Mas'ud ke cewa ash-shababu shu'batun min al-junun wato su matasa ana samun su da wani dan yanki na hauka ba mahaukata bane amma akwai dan element din hauka tare da su sai shekaru sun ji ake rabuwa duk wanda ya samarta ya sani ai yaran ma ka sani duka mun yi samarta ba abinda ba a yi ba ba abinda ba a yi ba sai wasu al'amuran idan kai a samarta an ka juya kalla sai ka yi dariya kuma san addinin ne so mu rika yin hakuri an ce mana kuskure ne mu saurarawa wanda suka fi mu shekaru da ilimi in sun gaya mana amma in muka ce wai komai zamu yi da zafin kai wallahi babu inda zamu je fitintunin da suka yi ta faruwa a kasar mu a arewaci dalilin matasa ba su jin shawarin dattawa da malamai ai suna da yawa aqidar haramta karatun boko aqidar haranta irin mai tsida da suka da faruwa duba ne ta kawo su ba duk abu ne tashi matasa ake diba duk abin da za a yi barna to matasa ake diba so in kana matashi kana son addini kar ka zalunci kanka ka ce wai duk garin ku dattawan malamai ba su kai ka tsoron Allah ba kace su ba su binci ayar ba kai ka fahimta wani yana limanci wani limamin ma shi ya daura auren babarka kuma tun a lokacin ta kalle shi a take baba liman kuma ka ba ka ce shi bai iya ba kai ka iya ba a addini da haka in muna matasa son addini iya da kyau damuwa da addini iya da kyau amma kar mu yadda mu dauka cewa mun fi kowa ilimi mun fi kowa hankali mu dauka duk da tawon malamai dukkan sarakuna dukkan yan kasuwa kowa ya lalace yanzu ba mai san addini sai mu wannan ba daidai bane a cikin society mun fi wani imani wani yafi mu mun fi wani daidai wani yafi mu sai ka dauka haka ne amma karka ce duka an lalace sai challenging Usman ibn Affan zuwa ga Abdullahi ibn Umar cewa ai ga sayyidina Usman yayi kaza yayi kaza sai ce masa na farko Sayyidina Usman bai je yakin Badar ba. Na biyu sai Abdullahi ibn Umar yace haka ne bai je Badar ba. Ya gudu a yakin Uhud yace haka ne naji. Sannan na uku bai atar Ridwan Sayyidina Usman bai je ba. sai ya ce eh haka ne ya ce na farko yakin badar ya faru ya shirya zai je fiyayyen halitta ya ce iyalinka ruƙayya yata ba lafiya ka zauna ka kula da ita aka bashi kuma a lokacin ba a fita badar da sunan yaki ba an fita wani abu ne Allah ya kawo yakin so da haka shi a wannan fitan an ce ya zauna a gida kuma fiyayyen halitta ne ce ya zauna ya kula da mara lafiya ruƙayya kuma ya ce ga fiyayyen halitta to me laifin wanda annabi ya ce masa ya zauna a gida sai shi din yayi shuru matashin mai zafin kan sai shuru sai yace to yakin Uhud kuma ai yana cin wanda suka gudu sai yace na farko gabanin maka bayani ai Allah da kansa ai aya ta 153 yace walaqad afallahu ankum a ta 155 yace walaqad afallahu ankum Allah yace duk wanda ma a wurin ya samu jaraba an yafe masa sai Abdullahi bin Umar yake cewa mu ba ma zargin wanda Allah yace ya yafewa kai kuma kana zargi sai shiru da zafin kai Allah ya ce an yafe duk wanda ba ma je kadai ba duk wanda ya gudu sannan bai daga cikin wanda suka saba wannan hawa dutse kawai cewa akai an kashe fiyayyen halitta fa dan an kashe shin ne firgita su sai na uku bai'atu ridwan ai bai yi ba sai yace to kaga kuma wani shirbenka ai ita kanta bai'atu ridwan din an yi ta ne dalilin sa ai shine fiyayyen halitta ya tashe shi yace waye yafi kowa kusa da Quraishawa aka ce Uthman ibn Affan saboda yana da karamci yana da kyauta kuma dan uwan su ne gidansu a cikin Quraisha sune irin asalin masu asalin nan a cikin Quraisha sai aka ce tunda shi suna son sa shi za mu tura ba za mu tura sayyidina Umar ba sun fi tsanin sayyidina Umar fiye da kowa kar su kace shi sai aka tura Uthman da ya je bai dawo ba kwana 1 2 3 sai ana rumo cewa an kashe shi sai fiyayyen halitta ya zo ce in an kashe Uthman ga hannuna ɗaya ga hannun Usman a zo a mun mubaya'a annabi ya bada hannunsa ya ce na wane ɗayan na Usman ne kowa ya zo ya mubaya'a in an kashe Usman za mu ɗauki fansa sai ya ce to ai a kansa ma aka yi bai'atu ridwan ɗin don shi ne bai dawo ba a kan jininsa annabi ya yi kuma annabi ya ce hannunsa ɗaya nasa ɗaya na Usman da hannun Usman da hannun annabi wanne yafi daraja na annabi ya ce to annabi ya bada hannunsa ɗaya ya ce ma na Usman ɗin ne kar ma a bar shubha ta shigo ciki amma kai duk da haka sai ka shigo da shubha din sai yayi shiru kaga an masa 3-0 3-0 haka aka basa to shi yasa matasa a rika bin harka ta addini muna duk al'umma da matasa ke son addini yana da kyau sune kashin bayan addini babu wanda ya kai su karfi da lafiya matasa ku za a dauka aikin agaji ku ne hizba ku ne soja ku ne dan sanda yanzu ko ni da arama mun yi experience a aikin soja amma matashi zuwa 35 years ko short service ana daukan ga daga 35 years mu duk ba za mu yi ba to ku ne amma ba za ku yi amfani wa al'umma ba sai kuna jin nasihohi da shawarwari da ake ba ku duk abin da zai kawo fitina in an ce kada kai to kada kai in ku kai nan gaba za ka ga illar magabata suka ce ita fitina in ta tunkaro malamai suna ganewa amma jahilai ba sa ganewa lokacin da ta yi barna a lokacin sai jahili ya ce ashe fa abin da ake fadan nan daidai ne don haka Allah ya yafe likai la tahzanu don kada ku yi bakin ciki alama fatakum akan abun da ya kubuce muku ai mun ga abin da ya kubuce musu ko menene ya kubuce musu ganima da kuma ɗan uwansu da suka rasa wala ma asabakum da abin da ya faru gare ku na wasu sun yi shahada sannan kuma wasu ku sun ji ciwo a ran magabannin mu ci gaba kana da wata ayata za ta fassara wannan ko babu mu wuce
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
آيوي بيو أتكين سورة الحديد آية 22 دا 23 Allah ya ce abin da ya faru min musibatin fil ardi wala fi anfusikum abin da ya faru gare ku na musifa a bayan kasa ko a cikin kawunan ku na aji muku ciwo ko a soke ku ko a harbe ku ko ku yi rashin lafiya ko abin da ya ka bada miku wannan yana cikin littafin Allah a rubuce da man kaddara ne sai ya ce likai la ta asau alama fatakum wala tafrahu bima atakum wannan ya faru ne Allah yana kankare muku kurakuranku da musifa a bayan ƙasa ko a jikin kawunanku don kada ku yi bakin ciki akan abun da ya faru gare ku ko ku cire tsammani na yin nasara a lahira wannan yake ƙara bayyana mana cewa musifa takan zama kafara ne na zunubai musifar a cikin dukiya a cikin ƴaƴanka da makamantansu kuma daga cikin abun da ya jarrabi sahabbai na cewa kutila Muhammad wannan yake ƙara bayyana mana communication gap da aka samu shi yasa a fourth industrial revolution a leadership yana da kyau a tabbatar da cewa babu communication gap in aka samu communication gap tsakanin shugaba da talakawa to al'amura suna lalacewa kamar yadda a filin daga shedan ya aiki da communication gap ya zo cewa sahabbai an kashe fiyayen halitta har wasu suka yarda kuma yana da muhimmanci a shugabanci a kiyaye ababe guda uku wanda abun mamaki Qur'ani ya karantar da mu amma sai a yanzu duniya ke promoting akan why fourth industrial skill wato kwarewa na wannan karni shine na farko team management kaga an samu collapse na team management dalilin me dalilin saba umurnin Abdullah ibn Jubair rata a zauna karkashin sa na biyu team work an samu jarrabawa na uku communication or collaboration with others wadannan duka muhimman skills ne kuma in ka duba su ne irin abin da Allah ya jarrabi sahabbai da shi a yakin Uhud jarrabawa ta shigo ciki an samu communication gap saboda babu communication tsakani sannan kuma ba a samu team management ba a daidai lokacin ba a samu collaboration da juna ba sannan ba a samu teamwork yadda ya dace ba wannan sune irin jarrabawa da Allah ya jarrabi wasu daga cikin sahabbai wanda daga baya yace ya yafe musu duk wanda Allah ya yafe ba ma tuhumar sa zaka duk inda muka karanta wannan in an ce sahabbai ɗan me sai mu ce ɗan aljanna ne shi yasa karka ji kunyar cewa Allah ya samu adamshin su mu muna roƙon Allah ya samu adamshin sahabbai wallahi babu da na sani akan addu'a kuma Allah ya bamu irin ikon koyi da irin aikin su Qur'ani ya yabe su hadisai sun yabe su sahabbai junan su sun yabi junan su wa qala Allah qad arsaltu abdan yaqulu al-haqqa inna fa al-bala'u shahidtu bihi wa qaumi saddaquhu fa qultu ma nuhibbu wa ma nasha'u wa qala Allah qad yassartu jundan sune sahabbai al-muhajirun da kuma al-ansar wadannan su suka fi kowa a cikin al'umman nan kuma duk yadda kake ganin su kake iya ga sun samu jarrabawa sai ka duba duk annabawan da Allah ya turo babu wani annabi da ya samu biyayyar mabiyansa sahabbansa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min babil misal dauki annabi Musa lokacin da ya zo samu mutanansa banu Isra'ila yace ku zo mu fita yaki kamar yadda annabi Muhammad ya je yakin Uhud mai suka ce masa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun suka ce wai kai annabi Musa da kai da Allah ku je kuku yaki mu muna zaune a nan ba inda zamu je ai kai ka san kafircin magejigeji ne wai mutun ya ce wai Allah ka je mu ba zamu je ba Allah ake gayawa wannan cikin suratul maida ayata 24 annabi Isa lokacin da ya zo wa hawariyuna wa azimi suka ce masa suka ce in kana son mu yadda Allah ne ya aiko ka to ka sauko mana da maida minas samai إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ينزل الله زي إيه سوكت مائدة وتسنى ما كوكوانتن قدرة دا إيكونا الله تكين سورة المائدة آية دليل قوم شانوا دليل قوم شابيو بشاديبا دليل قوم شابيو كركبة دنيبو أما مو النبي محمد ديك رافع بيمي سكتي مي سكة أمسا مسا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ka dube da Allah ya yabe su da wannan Sheikh Abu Ishaq al-Huwayni yace duk annabawan da Allah ya turo a duniya babu annabin da mabiyansa suka masa biyayya suka karfafe shi irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana cikin A'raf aya ta 157 babu wanda ya kai shi in ka duba muqaddima na ashabur rasul na mahmudun al-misri yace babu wanda madiya suka mar biyayya irin annabi muhammad don haka sun samu jarrabawa a filin amma kurakuran su yan kadan ne nagartar su ita ce mai yawa wannan kuma ke bayyana mana a musulunci baka kallon kuskuren mutum da ya kamanta da duk alkhairansa ba wani dan adam a duniya da yake ma'asumi ko limamin harami yana kuskure a wannan zamanin babu wanda baya kuskure duk wanda zaka yi magana ka masa adalci duba alkhairansa gabanin ka duba kuskura amma in ya zama kuskuren ka duba to ka zalunce shi kuma siffa ce ta munafukai ba siffa ce ta bayin Allah na kwarai ba duk dan adam nagartan ne take rinjayen kuskure amma Bahaushe yace duk mutum tare yake bai cika goma ba in kaga dama ka ce tara ne da dugo tara a cikin goma wannan 0.1 din sai ka rage masa saboda babu wanda yake ma'asumi Allah ta'ala ya karbi daidai din mu ya yafe mana kurakuran mu ya ba mu ikon takaita su zamu tashi gobe in Allah ya kai mu akan aya ta 154 sai mu tsaya akan wallahu khabirun bima ta'maluna Allah mai cikakken ilimi ne akan abin da kuke aikatawa wallahu ta'ala أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم يدعك فداك نكذوتنا أداو